sashen Hausa na muryar Amurka yake gabatar muku da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika kuna iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai kuma ta Alfa Radio a Kumasin Ghana. Masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ajaka zan gabatar daga nan gobishin muryar Amurka na Abuja. Shiri na musamman na kunshe da rahotannin
gwamnatin jihar Niger ta bankado wasu malaman primary har guda 2286 masu takardun kammala karatu na bugi a jihar.
Tsadar abinci a garuruwan iyakan Niger da Nigeria. Wani shirye-shirye ake yi don zaben jihar Edo a makon gobe muna da shirin dubanin tsaro da sharhin muryar Amurka dake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko a saurari labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Haji Alhamis Amurka ta gagaba takunkumi akan yan kasar Rasha kudi da suke da alaka da wasu ayyuka da ake zargin su da kokarin yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka mai zuwa. Waɗanda aka kakaba ta takunkumin sun haɗa da Andriy Dakaj dan majalisar dokokin Ukraine da yake da alaka da jami'an leken asirin Rasha da kuma wasu ma'aikatan Rasha uku da ke da alaka da cibiyar binciken intanet da ke St. Petersburg. Takunkuman na zuwa ne duk da shugaban kasar Amurka Donald Trump da wasu manyan jami'an leken asiri suna nanata cewa China ba Rasha bace babban barazana ga zaben uku watan Nuwamba. Amma a wata sanarwa jiya Alhamis ma'aikatar kimanin Amurka ta ambaci Dakaj ta kira shi jami'in leken asirin Rasha da ke aiki sama da shekaru goma da yake ci gaba da alaka ta kusa tare da ma'aikatan leken asirin Rasha. Wannan ya jaddada gargaɗin da aka yi a watan da ya gabata da babban jami'in tattara bayanan sirri cewa Dakaj yana aiki tukuru don ya yi wa kamfen ɗin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden zagon ƙasa. Makarantu da dama a sassan Amurka sun koma karatu amma ya danganta da makarantar. Duk da haka tsarin karatun ya danganta ga makaranta da kuma waɗansu batutuwa saboda ci gaba da yaduwar annobar coronavirus. Rashin tabbas ya haifar da kalubale ga kowa da yake da hannu a ilimin yara. Letitia Robertson tana zaune ne a wata unguwa da ke kusa da garin New Orleans na jihar Louisiana kuma tana da yara 5. Ta bayyana cewa babbar 'yarta tana aji 2 a kwaleji kuma tana zaune ne a makarantar da bata wuce sa'a 1 daga gidanta ba, amma sauran hudun har yanzu suna ɗaki ɗaya, wato ofishi ɗaya. Ta bayyana cewa ta mayar da ɗakin cin abincinsu office saboda su rika amfani da shi dukkansu. Ta ce ta ware wa manyan yaran 'yan shekara 12-11 da kuma 9 da za su iya yin aiki da kansu wani bangare daga ɗakin cin abincin, amma yaran ta ɗan shekara 7 da kuma yake aji 2 a primary shi yana buƙatar taimako. Saboda haka suka sama masa karamin tebur a kusa da inda take aiki. Nahiyar Afirka tana ganin ci gaba da kuma koma bayan yaki da coronavirus. A wannan makon jami'ai sun yi marhaba da bu'i cibiyar sadarwa na ɗakunan gwaje-gwaje masu tsara kwayar halitta. Daraktan yankin Afirka ta hukumar lafiya ta duniya WHO Dr. Matshidiso Moeti ta sanar jiya Alhamis cewa WHO da kuma hukumar daƙile cututtuka masu yaduwa ta Afirka sun buɗe ɗakunan gwaje-gwaje 12 a nahiyar don yin aiki kan tsarin kwayar COVID-19 da kuma nazarin bayanai.
This network will help us to track the evolution of the virus, to better develop vaccines and treatments tailored to African populations.
Wannan hanyar sadarwa za ta taimaka mana wajen bin diddigin yadda kwayar cutar take yaduwa don samar da allurar rigakafi da kuma magunguna da suka dace da mutanen Afirka, kuma hakan zai taimaka mana ya zama mun wuce gaba na cutar COVID-19. Sai dai kuma duk da wannan ci gaba an samu koma baya. An dakatar da gwajin allurar rigakafin na farko da ake yi a Afirka ta Kudu. Babban kamfanin harhaɗa magunguna na Birtaniya da Sweden AstraZeneca ya sanar a wannan makon ya dakatar da gagarumin gwaje-gwajen allurar rigakafin COVID-19 saboda wani wanda ya shiga cikin shirin a Birtaniya ya kamu da rashin lafiya bayan karɓan magungunan gwajin. Majalisar Dattawan Amurka ta gaza amincewa da tallafin coronavirus da aka zaftar jiya Alhamis bayan shafa watanni ana tattaunawa ba tare da cimma nasara ba. Nufin samar da zagaye na biyu na taimakon tattalin arziki ga miliyoyin Amurkawa da annobar ta shafa. Ba a samu ci gaba ba a muhawarar da aka tafka kan dala biliyan 500 da 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican suka gabatar da aka jefa kuri'a 52 da 47. rashin nasara ya kara nuna yiwuwar cewa 'yan majalisar dattawan na Amurka ba za su amince da wani tallafi ba kafin zaben ranar 3 ga watan Nuwamba. Ana sa ran 'yan majalisar za su bar Washington don yakin neman zaɓe a gundumominsu bayan da suka amince da kudirin da ke ci gaba da ba da kuɗin gudanar da ayyukan gwamnati bayan wa'adin ranar 30 ga watan Satumba. Karin yawan kamuwa da wata irin cuta da sauro ke haifarwa zai rage yawan masu kamuwa da cutar malaria. Wannan na iya zama abin da zai faru a waɗansu ɓangarorin Afirka da ke wurare da ke da zafi, abin da ya danganta da inda kake zama. Wani sabon bincike ya ce ya danganta ga kowane irin sauro zai ci gaba da rayuwa, kuma hanyoyin maganin ɗaya ba lalle bane su aiki akan sauran. Sauron da ke yada cutar zazzabin cizon sauro ya fi son yanayi mai sanyi na digiri 25 a ma'aunin Celsius. Sauron ya fi son digiri 29 na ma'aunin Celsius. Saboda wannan bambanci na yanayi, za mu iya hasashen cewa sauyin yanayin watakila yana haifar da akasin sakamakon yaduwar cutar. Inji mataimakiyar farfesa a jami'ar Stanford Erin Madoka, kuma jagoran marubuciya kan binciken. Sauyin yanayi zai iya zama yanayi mara kyau ga cutar malaria ta yadu. Amma ya fi dacewa da yaduwar wata irin cuta daban da sauro ke haddasawa daban da zazzabin malaria. Hukumar da ke kula da wasannin kan igiyar ruwa ta duniya wato WSL ta sanar jiya Alhamis cewa shahararre 'yan wasan na 'yan ƙasar Brazil mai suna Maya Gabeira ta doke tarihin da ta kafa a duniya a wannan shekara a lokacin da ta hau kan igiyar ruwan mai nisan mita 22.4 a tekun Nazare na ƙasar Portugal daidai wurin da ta kafa tarihi a 2018. Gabeira ta doke tarihin nata ne da kusan mita 2 a lokacin gasar da igiyar ruwan ta yi sama sosai a Nazare a ranar 11 ga watan Fabrairu. Ba wai kawai wani sabon tarihi ne na mata ba, amma hukumar WSL ta ce shi ne babbar igiyar ruwan da mace ko namiji suka hau a 2020. Wannan tarihi yana da daɗin gaske ga Gabeira wacce ta karya kafa kuma ta kusan nitsewa a daidai wurin a 2013.
Labaran duniya aka saurara, yanzu sai babu rahotanni da shirye-shirye.
Gwamnatin jihar Niger a Nigeria ta ce ta bankaɗo wasu malaman firamare har guda 2,286 masu takardun kammala karatu na bugi a jihar. Gwamnatin jihar dai ta ce ta bankaɗo waɗannan malamai ne ta hanyar sanya wani kwamitin da ya aikin tantance malaman, kamar yadda shugaban hukumar bayar da ilimi bai daya ta jihar Niger Dr. Isa Adamu ya yi ƙarin bayani.
Kawai abinda muka yi, abinda batu ya jika wannan sample ne, muka ansa wasu takardu kawai muka tara, sai muka duba, muka ɗauke, sai muka tura su makarantar inda suka ce sun yi karatu. Ita makarantar ita ta ce, ta ce muna da wani da wani da wani takardun su bogi ne, ba mu san su ba. To kaga ba wanda ya dama, wanda ya ba da shaidin karatu shi sai tantance karatu abin din sa. To kuma sun ce lalle wannan certificate din ba nasu bane.
Tsayyarsu a yanzu.
A yanzu a yau, suna nan kan aikinsu. Mun kawo kwamiti wanda muka kira kwamitin daga ƙara. Kwamiti ne na ƙwararru a aikin gwamnati za su zo ma'aikata da membobi nasu biyar su tantance. Idan an ce da kai an kama ka da layin abu kaza, in kana ganin ba ka gamsu ba, sai ka zo wajen kwamitin nan. To, layinka in ka kariya ka kare. In kwamitin ga na ɗaukar ƙara sun ga lalle-lalle an ba maka adalci ba, sai su shi kenan sai a ba ka kawo. Amma in a ƙarshen wannan zama muka ga cewa lalle an samu ka da layi, to za mu ɗauki
To kungiyar malaman dai ta ce tana sane da wannan bincike da gwamnatin jihar ta yi akan malaman. Comrade Labaran Garba shine sakataren kungiyar malaman jihar Niger.
Ba za mu ce ƙarya bane, amma abin takaicin shine akasarin irin waɗannan malamai, malamai da suke shigowa hanyar aikin malanta da sunan alfarma, ba malamai bane da kaga a zauna an tantance su da ya kamata. So an ce ma an samu wannan, to ina ganin ba mamaki. Saura da me shine dai ya kamata da mu da wannan ma'aikatan kula da malaman primary din mu zauna mu tantance shin waɗannan malamai sun jaraba ne ba su ci ba, a'a shin ba su taɓa zuwa makarantar koyarwa ba ne suka samu, ko kuma a'a sun ji sun sai wannan takardun ne. To ya kamata a ɗauki lokaci a tantance don a bi mu ko haƙƙinsa, kuma a tabbatar da cewa wannan aiki da aka yi ƙuru ana yi an samu malamai da yake ya kamata lallai su ne suka cancanta su koyar a wannan makarantu namu.
Ƙungiyar malaman jihar Niger dai ta ce tana da manya-manyan ƙalubale da dama a gabanta, daga ciki akwai na rashin biyan su sabon albashi, da kuma wasu lokuta akan zaftare masu dan albashin da ake biyan su a yanzu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Nigeria.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga nan Abuja, garuruwan da ke kan iyakar Nigeria da Jamhuriyar Niger. Wakilin mu Haruna Mamman Bako ya aiko mana da rahoto kan tsadar kayan abinci dangin hatsi.
Farashin kwanon hatsi ko gero ya kai kololuwar tsada, alhali manoma a mafi yawancin su basu hidda sabin hatsi daga gonakan su ba. Waɗansu mata masu sana'o'in hura sun yi mini ƙarin bayanin yadda wannan tsadar ta hatsi ta riske su.
Ramu muya nan muya sai dai zuwa ajin kwanuka wannan kam muya samu sauki, amma yanzu kam duk 140 ina muka sayin ta. Ana samu tun daga hinan suya suya awawo suya kai suwa 140 nan ma'auna da haddawa 140 take
dije nan na muka tayi dai ƙarin hali na muka tayi kai dai dana wallahi ƙarin hali na 140 muka sai in bamu samu da 40 ba dole mu sai da 50 sai mun ga Allah kawo sauki al'amari sai dai dana da bare muna yi da riba da rashin riba duk dai muna fa Allah gaba kwanakin baka sai an yi wahala an yi guda amma yanzu ana samu sai dai a ci tsada
sunana rana haka nan na muka yi 150 140 wata rana ko na aiki ba mu samu wata rana ko na cin abinci mu je ya kwalama ba mu samu haka nan na surwa sai mun dauko su bashi in bai Allah ta mun ka samu nan ga muna samu 130 muna samu 120 amma can gare su ba mu samu 140 na haka ta ko 150
shin yaya wannan lamarin ya kai haka hatsi ya kai sefa dala 140 ko dala sefa 150 kwatankwacin naira 400 zuwa naira 500 ko wani kwano daya ita ce tambayar da na yima wani babban dila na sakai a birnin Kwanni
na mamman na Alhaji Garba da Hajja Obandoma kwano ana isan shi 130 da sai su aka ko kaga sai su 135 to wasu a cikin dala 150 tunda zan da kasa kaga jika 30 ba biya ka 140 gare ka idan dole sai ka su 150 tunda mu zuma isan buhun hatsi misali in ya kai 24 a sai su 25 wanda sai 25 kaga dole sai su 26 ko 25 da rabi ba ma kan na kaso jika ta da samu kadan ka zo ka kare akan na rabar ka ta su sabon ga da ya kai Najeriya gaskiya ana samu hatsi akai tunda su ko buhun lokaci kana so insha Allah za a kama shi shi bi da abu baka same shi ba ya hin matsala bisa ga an same shi lalle ta tsada ba ta da kyau tunda yan kana da halin sai wani bai da halin sai wannan abin ana samu hatsi nan ga cikin Niger amma dai ba mai yawa alaka nan kan mun buga bashi ba saboda yanzu bai kai da muka san shi mai yawa haka ba tunda zo idan kace kana son buhu dubu a gogace to sai ka kitara sai Najeriya nan ba har yanzu mu ba a fara ka kwano uku na hatsi kasuwa ba wanda a ce daga Sabina kenan kaga da sai dai mu ce dai kawai wanda ya taho sabo na bangaren Najeriya wanda ke tarwa
wannan lamarin na tsayin giginyar farashin kudin hatsi yaki motsawa daga kululur farashi kuma bacewar hatsin a waɗansu wurare a wannan yankin abin mamaki ne ganin cewa tuni sabon hatsi ya kai cikin kasuwanni Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
gaishe ka Haruna da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka hukumar zaben Najeriya za ta gudanar da zaben gwamnatin jihar Edo a ranar Asabar 19 ga watan nan na Satumba manyan jam'iyyun biyu na APC da PDP ke kan gaba a kalubalantar juna a wannan zaben ga rahoton Lamid Abubakar
zabe ne da dama ke kallon yana cike da zazzafar adawa da kokarin tayar da rikici daga magoya bayan jam'iyyu daban-daban da za su shiga wannan zabe musamman jam'iyyar APC da PDP waɗanda su ne fafatawa su za ta fi zafafa tashe-tashen hankulin da suka gudana a baya da kuma waɗanda ake yi a yanzu wanda yayi jallin salwanta rayuka tare da jikata mutane da dama tashe-tashen hankulan da hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta tace idan har suka ci gaba da aguwa za ta dakatar da zaben na jihar Edo nayi kokarin tuntubar mai magana da yawun hukumar ta zabe ta kasa Musa Nigdazan inda ya tabbatar da cewa za a yi wannan zabe na jihar Edo a yanzu yace suna ganin jam'iyyu za su yi zabe cikin kwanciyar hankali ba tare da wani matsala ba babu gawa ko dakatarwa
kuna nan a shirye idan Allah ya yarda a ranar Asabar ran 19 ga wannan wata za mu aiwatar da zabe kamar yadda ka lura tabbas a baya an sami tashin hankali daga wajen yan takara har ya kai ga ita hukumar zabe sai barazanan idan haka ya ci gaba za ta dakatar da zabe to alhamdulillah kawo yanzu dai abubuwa sun yi sauki
ganin dai yadda yanayin zabe na jihar ta Edo din ke ci gaba da haifar da fargaba tare da dardar dangane game da yadda kowane gaggan ɗan jam'iyya musamman jam'iyyar APC da PDP suke kokarin shiga wannan zabe sannan kuma ake zargin su da tanadar ƴan ta'adda ya sana tuntubi wasu ƴan jihar ta Edo domin jin halin da ake ciki.
We are ready for this election. We are all from one family and the Oba of Benin is our royal father.
Wannan tana cewa ne sunana Esther Izazi kawo yanzu jihar ta Edo na rungumar zaman lafiya kuma a shirye muke domin tunkarar zaben kujerar gwamna kuma mu ƴan jihar Edo ɗan gida ɗaya ne waɗanda suke da sarki ɗaya. Shi kuwa wannan yace
we are having some challenge so that our Benin the government to come to our rescue so that the election will be peaceful and fair.
Yana cewa ne sunana Tony Ado yace a ra'ayina shine hukumomi su tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a yayin zaɓuɓɓukan kujerar gwamna a jihar ta Edo domin zai sa gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali amma na san akwai kalubaloli daban-daban da muke fuskanta masu ruwa da tsaki dangane da wannan zaben na ci gaba da kiraye-kiraye domin gudanar da wannan zaben cikin kwanciyar hankali inda a baya-bayan nan basaraken gargajiyan nan mai fada aji wato Uba of Benin Alewa na biyu ya kira bangarorin biyu inda bayan wani dogon zaman tattaunawa domin cimma maslaha ta samar da kwanciyar hankali a yayin zaɓuɓɓuka shi kansa wannan basarake mai karfin fada aji ya tabbatar wa duniya da cewa wannan zama na sulhu ya faskara. Isa Lami da Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Najeriya.
Masu sauraro kar a sha'afa a muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga nan Abuja. Hassan Maina kaina shigo da shiri na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba irin nasarar da sojojin Najeriya suka cimma na kawo ƙarshen jagoran ƴan ta'addan nan wanda gwamnati da jami'an tsaro suka dade suna neman ruwa a Jallo wanda a baya har gwamnatin jihar Benue ta sanya tukuncin naira miliyan 10 ga duk wanda ya bada labarin da zai kai ga gano ko kuma tafko shi wato Mr. Tarwase Akwaza Agbado Toma Dalla. Jim kadan bayan halaka wani dan ta'adda rundunar sojan Najeriya ta yi karin bayani.
Realize the terrorists that have been terrorizing the entire northern region of the North Central and have made it untenable for peace-loving Nigerians of Benue and Taraba extractions to live in peace.
Babban kwamandan sojoji na musamman kenan wato 4 Special Forces Command Major General MG Ali ke wa manema labaru karin bayani da ke cewar shi wannan dan ta'addan wanda ke addabar illahirin arewacin shiyar arewa maso tsakiyar Najeriya kuma ya hana mutanen jihohin Benue da Taraba zaman lafiya. Dakarun rundunar IMF Fatima na uku sun sami bayanan sirri ne inda suka dasa shingen binciken ababen hawa inda da misalin karfe 1 na rana dakarun suka yi musayar wuta da tawagar wannan dan ta'adda inda dakarun suka kashe shi ganan kana aka ke wasu ƴan bindiga cikin mutanen ganan su 60 a halin yanzu muna tsare da su kuma nan ba da jimawa ba za a mika su ga hukumomin faran hula don gabatar da su a gaban kotu.
They will soon be handed over to the civil authority for prosecution.
Tuni dai mutanen jihohin Benue da Taraba da matsakiyar Najeriya suka nuna farin cikin su bisa wannan hoppasa na sojoji gama abinda Comrade Aliya Suleiman Bente ya shaidawa wakiliyarmu Zainab Babaji.
Akasari lokuta in mutu ya mutu ana jimami ne amma a wannan yanayin da ake ciki mutuwan Tewase Akwaza wanda aka fi sani da suna Ghana mu a wurin mu da muka fito daga wannan yankunan nasara ce babba kuma gaskiya abin farin ciki ne duk da yadda mutum zai kalli abin ko ka ce kana dangantaka da shi dan uwanka ne zaka yi bakin ciki mutuwansa amma ka duba abubuwan da ya aikata daga ɗan shekarun nan da ya juma yana wannan ta'asan akan rayukan mutane gaskiya abin farin ciki ne kin gani nan dan Taraba ne in zan tafi gida ta Benue nake bi ya zama bamu ma iya bin hanyar kuma saboda ta'addanci iri-iri sace-sacen mutane kisan gilla ga sunan dai wasu lokutan ma daga kabilun nasa ne na cibin suna da abin da suke kira shi tile da mutanen Ogondo yare ɗayan ne amma har suna ina gan ko a akwai dan bambanci to suna da wani gaba tsakanin su akwai randa muke zuwa muka shiga wannan fadan dake dai da junan su ne amma ya tsorata sosai don haka ire-iren wayannan masifin sun yawa a yankin Benue din inda suke kira Sankira wuraren Ukun Zaki din kenan da Katsinala har zuwa yankin cikin jihar Taraba wuraren Takum so ta danci ya yawa in aka neme shi a Benue ya gudu ya shigo Taraba kuma nan Taraba yana da abokanin da suke dore mai gindi suna koyi shi su cigaba da yin ta'addanci to yanzu dai kwanan sa sun kare kuma mun godewa jami'an tsaro da gwamnati da wannan aikin da suka aikata mana
duk da yadda talakawan ke murnan kawo karshen wannan dan ta'adda da a baya har tukuncin naira miliyan 10 gwamnatin jihar Benue ta sanya ga duk wanda ya bada labarin yadda za a kai ga gano shi ko kuma kamo shi wani al'amari mai daura kai kuma shine wato gwamnatin jihar Benue Mr. Samuel Otom ya ce yayi bakin cikin kashe wannan dan ta'adda kamar yadda Madam Gudan Adinga da ke zama kwamishinar watsa labarai na jihar Benue ke wa wakiliyarmu karin bayani
bai ji dadi ba don shi ya ce musu wai za a bashi amnesty kuma su ya yarda ya zo ya bada bindigar shi da komai abinda suke dace da shi to sun zo kuma su iso makoji kuma ba an kashe shi so gwamnati ba ji dadi ba
gwamnati ba ta ji dadi ba kenan
bata ji dadi ba don ba haka suke so ba sun tashi za su zo su 67 ne da aka kashe shi kuma 25 suka gudu sun koma kuma sun gan ba kyau kenan
ba ku da hadin gwiwa ne tsakanin gwamnati da sojoji ta yadda za a yi bayanin abinda dama ya kamata a yi
abinda kowa na yi ba mu gane ba kenan don commander din nan excellence yayi magana da shi abinda muka ji kenan yayi magana da shi to ya yaka bi kuma aka zo aka kashe shi even his excellence abin ya bashi mamaki
to kuma masana tsaro ke cewa akan haka Dr. Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro a Najeriya
akwai bambancin fahimta da gibi tsakanin bukata ko niyya wanda ita gwamnatin tarayya take kokarin ta yi da kuma wanda jaha take yi kan mun manta da cewa an aiwatar da dokar ana neman shi wanga barawan da aka kashe daga matsayin tarayya kenan ita kuma yan sanda ita ta gabatar da wannan nema cewa yayi lahi kuma ana neman sa to ta yaya gwamnatin jiha zai aje wannan nema da tarayya take yi yazo kuma yace yayi mai afwa abu na biyu shine kara tsaye da ake yi ma doka wato rashin aiwatar da doka a kasa abinda turanci ake ce ma impunity da kuma wato shi sashin abinda ake ce ma rule of law tabbatar da cewa an aiwatar da doka yadda ya kamata to kaga bai yiwu ba a ce wai wannan mutum ne yayi laifi an yi mai abuwa har su biyu a baya sannan gwamna ya zo ya yanke hukunci da kai ne ko da jama'ar gari su ce wai sun yafe mai to misali in jihar Benue ta yafe mai jihar Taraba fa ko jihar Nasarawa ko mu irinmu waɗanda muke da mutane da matafiya wanda suka je Benue ya zo ya kama su waɗansu ya kashe su waɗansu ya tozata sai ya ce dole sai sun shiga kungiyar da yake kokarin wato ya duhu ba su horo don su zama mayaka to mu mun yafe mishi ne misali in ita gwamnatin Benue ta ce ta yafe mishi kaga nan akwai ma doka karatsi bai dace ba a ce gwamna ko wane ne ma ko sarakuna ne ko duk wanda da yake ya irin wannan afuwar ba tare da yayi la'akari da wayannan haƙƙi na jama'a da sauran ƴan ƙasa ba wanda ke kan irin laifuka wanda wannan shi bawon Allah yayi to wannan ma ya kamata a diba shi
shi ma tsohon Hausa a rundunar sojojin Najeriya da halin yanzu yake sharhi akan sha'anin tsaro Air Commodore Ahmed Tijani Babagamawa ga yadda yake fahimtar wannan al'amari
akai a kawo ana neman wannan mutum jama'a tsaro suna neman shi da police da SSL da sauran jama'a da sauran su to abubuwa sun faru a baya shi wannan mutum an taba zama da shi akan cewa za a bashi amnesty abu dai bai yiwu ba aka sake zuwa hatta ita jihar Benue gwamna ya sa kudi akan a nemi wannan mutum na kai kudi ko miliyan 10 ne a lokacin ana neman su ruwa a Bello duk dai abu bai tabbata ba to a yanzu cikin ikon Allah jama'an tsaron mu sojoji suke artaba da shi wanda yake har aka kashe shi a duba a ga cewa shi wannan mutum ga abin da ya faru kuma ya aka tabbatar cewa za a tsaya da shi za a yi kyakkyawar dangantaka da kyakkyawan amana tsakani akan ya bar wannan abu ba wanda zai tabbatar da wannan kuma jama'an tsaro suna da nasu bayanai suna da nasu surka na wanda yake bai kamata jama'a su sani ba aka dauki wannan mataki. Ni dai ina ga cewa a ra'ayina wannan abu da ya faru, ina ga an kai karshen wannan abu kenan, kuma dole shugabanni su duba kai zuciya nesa, a duba abubuwan da suka faru a baya da abubuwan da su faru a gaba. Su waɗannan da suke ayyuka jami'an tsaro suna da bayanai na sirri, suna da bayanai akan abubuwan da suka faru da kuma artabu da ake da wannan mutum. Saboda haka dole shugabanni na waɗannan yanki da shugabanni na ƙasa da jami'an tsaro a zauna a duba ƙasar nan, tunda wannan abu ya riga ya faru, to dole ne a tsaya a ga ya za a yi, me zai faru zuwa gaba, domin a tattoshe abubuwa ba a sake samun wata fituna da ta faru. A duba ƙasar nan, a duba kuma kokarin da jami'an tsaro suke da gwamnati sun yi shi bisa doka da oda.
Sama zo hankali idan muka duba kamar shi korafin da gwamnan Benue yake yi a matsayinsa na dattijo kuma shugaba, wannan dan ta'adda kuma yana ta karkashe mutanen jihar sa ne, kana ga yana da wani hujjar na yin korafi
a matsayinsa na shugaba da kuma irin abubuwa da suka faru a baya, aka kashe mutane da dukiyoyi da sauransu na wannan yanki da kuma sauran gurare a Najeriya, to dole ne a matsayinsa na shugaba ya duba ya ga cewa wannan abu fa ba siyasa bace, wannan abu ba wai kabilanci bane. Saboda ka shi tunda abu ne da ake nema, wanda yake har shi kansa ya saka wani kudin tupicin aka samu wannan mutum, to su kuma jami'an tsaro sun yi aikin su.
Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji dauke da wani sabon shirin. A madadin wakiliyar mu ta jihar Filato Zainab Babaji, wacce ta bada gudunmawa wurin ganin samun nasarar wannan shiri, Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A lokacin da iyayen kasar Amurka na farko suka ayyana yancin kai, sun ce nau'in yancin da ba za a taba sallamarwa ba, sun haɗa da rayuwa da walwala da kuma damar nemawa kai rayuwar farin ciki. Wannan nau'in yanci ana daukar sa a matsayin gado ne ga kowa, wanda shine a yau muke takaita shi da suna yancin dan Adam, a cewar Peter Bakowitz, daraktan shirin kudurori na ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Waɗannan yanci ba wai kawai suna kare Amurkawa a ƙasarsu ba kadai, amma tsari ne da ake amfani da su wajen gudanar da manufofi a ƙasashen waje, a cewar Mr. Bakowitz.
We took on obligations to champion them in 1948. Presidents from both.
Yace mun dauki nauyin tabbatar da nasararsu a shekarar 1948, lokacin da muka jagoranci yunkurin Majalisar Dinkin Duniya ta kaddamar da su a matsayin yancin bil'adama a fadin duniya. An samu shugabanni daga dukkan jami'in siyasa waɗanda suka cimma nasara ga yancin bil'adama, kuma kwamitin da suka shimfiɗa dokokin kafa Amurka sun haɗa da mutunta dukkan bil'adama. A shekarar ta gabata, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira hukumar kare yancin da ba za a taɓa sallamarwa ba da wasu takamaiman umarni, a cewar Darakta Bakowitz.
Secretary Pompeo asked members of the commission to investigate to reground America.
Yace Secretary Pompeo ya nemi mambobin hukumar da su bincika su sake dawowa da sadaukarwar Amurka wadda babu shakka cikin ta na kare haƙƙin bil'adama a cikin manufofin Amurka na harkokin kasashen waje. Cikin bayanan kafa Amurka an ayyana yancin kai da kundin tsarin mulkin ƙasa. A cikin tsarin mulki ne da kullum ya maimaita mana wajen fahimtar sadaukarwar Amurka kan yancin bil'adama a lokacin da aka samar da yancin bil'adama na duniya, wadda muka saka wa hannu a shekarar 1948. Yancin bil'adama da ba za a iya sallamawa ba kai tsaye sun shafi dangantakar Amurka da dukkan kasashen duniya, a cewar Bakowitz.
For example, in Secretary Pompeo's repeated condemnations of the imprisonment of Muslim Uyghurs in
yace mun gani alal misali yayin Allah wadai da sakatare Pompeo ya sha maimaitawa kan daurin musulman Uyghur a sansanin sauye tunani da China ke yi, mun sake gani a shekarun 1980 lokacin da tsohon shugaban Amurka Ronald Reagan ya samu nasarar ceto mutanen da tsohuwar tarayyar Soviet ta daure a gidan yari. Mun kuma ji lokacin da gwamnati ta dauki matakin kan kasar Iran wadda take azabtar da 'yan kasar ta, yayin da yancin bil'adama ba shi kadai bane manufofin Amurka a kasashen duniya, Director Mukowit ya lura cewa yana ɗaya daga cikin manyan ginshikai kuma ɗaya ne daga cikin muhimman manufofin Amurka kasashen duniya. Wannan shine shirin Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka ne Sale Shehu Ashaka da na gabatar da wannan shiri nake cewa mu zama lafiya.